Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Single civilizations finally implemented emerging.
Sentiments in the United States, and I believe that's George W. Bush,
leader,
also oversaw.
Why the rush? Supreme Court mo prem ho dodo. Ono so kure na de samra de court parliament. And he passes as he I know. Ebua ka osimu court etu asem na shoda 26th January. Enne yebekum a lawyer for me numa a year first respondent in the account. Omu nyina kasa emu nsem me de down. Na enne yani a lawyer for me so lawyer Stephen Kwame Asante bekun bedin komo kakra. Ne akese ne nsem no etie. Wo mra shebedwam nso Adam Kumano banu dini anasa umuni pa bakwe feno unumyamfo Mahama Yari Gasen kebeye COVID-19 abenti tertiary schools wo gana nina university no abayin suspended school fees emobia emo enye school for no school fees na nuna unumyamfo matopoko prempese na school fees mampenye kufadu na determine school fees efa ye tertiary institution ho ei emra shebe jofo ye shemra na ase emra ye shewa hana yankase yankin kain na ase ye ye bibia tise yi enenena na puenia brepa yibekom na yahwesene ensemu no etie na ena yokofo ede krata bi aba na kata no enyasem keto akra ese eyem penimfo bi eton kwada doctor fo bi eton kwada ebo donkomi okremu na ene ampaye bedwa obetimu nsem
ana rajin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim إذن أسرات المستقيم أسرات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة باي الله ما سكلم ميني ناكو أبو كريم الحمد لله ونعبود مسألة سروتا شكرا يا أتي أنجي Christmas last year, and now in the first week, 20th January 2021. Yo, damu soma asrati alayenda. Wanchi shikara ya uchi. Mwende mwanteza ya Allah saiki sarota. Yaba uyonchere ni albarka kuma. Kuma kamu wanda nisabu mwaku. Kamu wanda ndende lime albarka next to television. Inga alayenda. Muna Madina Zongo Janshi. Mkana ni mwende mwende ke Madina Zongo Janshi. Kazo Ken City Media. Inshallah kasa mwende. Bawa na kuma kaje YouTube. Facebook. Duka kasa mwende. Next to GH. Inga alayenda. Wana maku muna su musuma di siyasa na laenda wana shikara sabunda muka shikenda nisaki alamarimu na musuma kamuku tarazuma luma chichoti likitoti mesosi ila enu mata masu abichi nisa yo kuzambu muka bachin abichi gargaji ya nisa muka chile kai na laenda muka uchi maluma tarazuma luma agora muna jinda ala ubangiji kusurani da ana anna makuwa suka fadi wanda za a yi zaman takayyar mu cikin zamanin mu yake in Allah ya yarda ni naku Abu Karim alhamdulillah yau muna tare da mijidan mu sai mu ya yau ne mijidan su mu Mustafa Abubakar ana ce mai abena sai dubuti to din tatina na nasara da da ayo so kon kon shi yana tare da ni ana cikin gida na mu tambaye sa bayan an kare zabinga ya to abani ne ake ciki ne kamata a yi ina ake fuku wala gune rabu cikin wannan zabinga aka ji sabon miki his excellency nana azudan ku abu abinda wana bini nina wahan mataki mkutu ni muki nima iku mbiye kamasa mbiye Allah yenda wamu je de saudi mitambi Mustafa kwa katu mkari wana muna asu mjua attention by Allah masugi mu masu mkalimu da shina wane romos na ya wana tepe siwa kama haj board national chairman alhaj sheik ICP wosu sun fitu wui Sheik ICP Bede Lafia Yaya Rauni Yasa Mushuk Bede Ni Aichi Ajikuma Bagasti Yabani Bagasti Yabani Sheik ICP Lafia Shilau Yena Neng Yena Bauta Yena Chi Yena Sha Yena Aiki Ngana Yena Bauta Ngana Yena Bauta Patisa Yena Bauta Adini Adini Musulichi Yena Allah Eche Mutu Musulika Yema Yawaiga Isa Wando Suke Yau Suna Cheka Man Sheik ICP Yasa Mushuk Bede Lafia Bede Tashi Jawabai Allah Masuka Mungu Bagasti Yabani Ayende Shewanuri Awuda Shewanuri Nisa Ni Allah Yenda Mutamikeshi Da Abdua Inyeso Kusoma Aiki Hajinda Musamu Aiki Haji Shida Wanchan Mwana Nda Nungchi Isa Jawabai Allah Masuka Mungu Uwuda Hiyo Nangumu Bagasti Yabani ICP Lafia Shilau Yena Neng Yena Aiki Hajinsa Wei Anje Suwari Inis Esalati
For the hearing of the petition.
Ya kace gani
sakin conformity with the CI
urare
so we are all supposed to be back of January, that is Tuesday, this coming Tuesday, for the hearing of the petition to commence in earnest. It is instructive to let you all know that the three issues that we set down as a memorandum of issues have been incorporated largely in the issues set down by the court. Now the court has also set down for legal arguments and for legal argument, whether or not the petition discloses any reasonable cause of action. Indeed,
in
second respondent's answer, that matter was raised by the petitioner, the second respondent's legal team, as a matter which should be considered by the Supreme Court. And that has been set down for preliminary legal argument. When the decision and the rulings of the court was read, lead counsel for the petitioner raised the matter as to the filing of the application for review. But that was sharply responded to by Professor Ashi Kote, Justice of the Supreme Court. We all know as lawyers the filing of an application for review does not operate as a stay of proceedings of the matter in court. Well, the return date for that application is tomorrow. We will be in court tomorrow for that application. So yes, that is what transpired in court this morning. I don't understand what that submission is supposed to mean. They always are the first to make those submissions, but that submission has no place in law. As petitioners, they should have known that CI-99 governs these proceedings, and CI-99 has been in place since 2016. When did they realize about expedition, delay, and justice? Of course, expedition is justice. You don't come to come with a set of rules, and you want to circumvent and obviate the rules by your own careless
act.
How do you come to come with a petition and you don't know that you have to file a witness statement? You don't know that you have to settle a memorandum of issues? I don't understand what is meant by sacrificing justice on the altar of expedition. Justice delayed is justice denied. So what is it? They are just not ready. They are just not ready.
I am a man of the world. On the 15th day,
Zabina Parliament
of hearing on the 21st day and judgment on the 42nd day. In fact, one said, and Shishaya, if you speak of Parliament, yet the a year in that
Munga member, I mean, Duka,
you know, 42 days,
and that was a
meeting. And I
see an interview
now, CN99, on the first day,
I mean, it interfered in
Parliament, a year
of 2016,
October 2016,
to Abakura, Munga, that was the
Munga Bet.
Arguments
On the 10th day, end of hearing on 21st day, judgment on the 2nd day.
because you get community wala ai kuna kwa and the MPP is here ama an yoshu wa aka sa su yin ya kuna su ka kifa yi wa kama MPP yi wa aka ba yi ba bimu ya kuna jile kwa 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 kwa
lawyers for the petition
of muna sallah tare muna Christmas tare muna tare dan da kawai zaka samu musulmai da Christian a zaman cikin gida guda
wannan sai dunu
garin da zaka samu Christian a rika hannun biyan musulmi yaje da shi Christian kuma yaje da hannun biyan musulmi yana da cewa yana da baisawa da addini ne cikin wannan kasa muke national chief ba mu register wannan musa shi kuma ya shar gutu ne tashi ne zai ce ce ga dole su fara mu bani zuci kenan addini ya gada wani zai ci gaba lafiya mu samu roma cewa kamar wai akufa da appointment da president
ne kisa and they see what
position court ba wani musulmi na kuma ciki ba karam bane ba gaskiya bane so far appointment da mutane mutane da president ya kawo mutane 13 13 appointees president ya kuma ni sa pepe office shi dai su da su duba su kuma ka president ya fito da the sabon list amma ga list da muka samu
samu aji
da jinon Mr. Excellency na na da kuka do a point wannan mutane da mu kira musu da mu kira musu suna kinki amma suna cisu ne so ku ji gane inda aka ce so fa saboda shi muke nan duk abin da zai so
yana so bu ga
kuka mun ba ku labari balle ne cikin wana biyan da ni aka ce muna
secondly
Mama bo akosia fema ese opari chief of staff nana bibi akon asante Nana give you two asante secretary to the president.
I'm on judgment. I'm
not sure. Secretary responded. Secretary to the cabinet.
Say the
Brigadier General Emmanuel Ochi, National Security Advisor. Sara to Ata, Deputy Chief of Staff. Fawaz Ali, Deputy Chief of Staff. Lord Tene, Director Occasions. Eugene Kofi Benfum.
Say,
Ahe, Director of Communications, Sam Ellis, Director of Personnel, Dr. Isaac Usu Mensa, Director of OSEC, Ekowe Osuman, Legal Counsel to the President, and Michael Ufuri, Director for ECOWAS and Regional Integration. So far, I'm mutaninda kuku mwenyenda, His Excellency President, your appointment skinner, to Timokeshi. Kafinde de fito da
NDC for last
final listing ministry stations akwai lokaci da dama amma nana do sai zuwa kafin wakan da ya musu bibiri ya fito da ministry stations ba da to ne ministry stations ya rubi ya rubi ministry stations ya so ko shi na after 85 na Allah ya da za mu duba aiki da 85 ministry stations da su su sai makama nana da zan kwabo kwabo da ne ya ce this year is the year of the
exactly
Yeah, of jobs na layenda sasa muna roka Allah Allah ya tsare shi Allah ya bashi yawanci ne albarka ya create jobs da za muna hannu yanda za a yi business accident mu ne rage na layenda Mustafa wannan bayan da suka kore ga me kace game da wanda magana domin ya ada wasu ce kamar a kauci a kauci shi da president da inda so fa ba musu ne ko da shi ya ga ga wannan magana ya ga 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 ga
Thursday, January 21st. I feel witness, no?
Doctor, Bamusuni Bani, anything is never sure. Anything is very new. You know,
Futa mun samu labari kana kallon mu Allah ya saka maka da alheri Allah ya aje mu lafiya amma wannan kuma mun so ne kan amma ne da fara son ka ta wato ko ta ko ta ne yan adawa sun je court wai na na gidan ko ta domin election ba jomo ma ya tura yi conferences biwa shi ne mu amma yau ya je court zai na sai court yana cewa am court kaman wai shi bai ce I hope for the win election. Ama electoral commission tayi mistake. Kusa chi NDC is on one of the electoral commission na court. Kusa wani yaga fadda sun court on the one of the alhamdulillah.
Sometimes so
court. Agun de so yi shugaban
Education sector nka duba yanzu su biyu da kuma muna roƙon Allah ya sa yaran yan ba su gobe school ba Allah ya kiyaye su duka a samu ilimi da cigaba isu ka san gano kuma mu samu cigaba especially cikin zangon mu ko kuma mu ka tuna zuciyar mu ka gane su Supreme Court ne suka je a gusu shi wa Supreme Court ka ciwo December shekarun jiya da aka je ya sai da kuma bari je yayi wani safiya aka ba su hanya suka je suka yi safiya kamar yanzu ba su da yi dan su da nana da zan fara kwa da suke su ma je ai safi bayan shi kuma a bari su sai mai kowane lokaci za su zo duka ka duba suna so su je su kawo wani safiya kuma judges da ke zoni bakwai duka ɗari ruhi da ni suna ilimi suna da fahimta shi sa su ma suna kallo domin wannan wuri na ba mu da ilimi shi kuma ba mu yamma shiga cikin magana wuri kasan su biyan ko sun kai wasa contempt ya kama da kage ka sai cikin wani shi sa muna kiyaye ba su mu da amma muna kallo abinda ke tafiya duka suna son dai su kawo mu cikin lamarin kasa kuma na laye da ba su samu nasa domin maganin da suke so a wasu ke suke a yi magana magana guda za a yi su kamar miti 30 da wani kuma wuri guda na yake ce a da yanda da dai karshe na shi ka yi raba kamar magana ba wani yan samu ciki shi sa suna roƙon Allah manyan na Allah ya kiyaye shi sai kai a ji gaskiya inda gaskiya when Mr. Speaker of Parliament Rahman Babin
Allah ya tamake su su saya inda gaskiya yake su gaskiya inda su gana a ci gaba because his excellence in an arudan kwa kukwadu wai ba lokaci bai da lokaci to shi ya zo ya jara gana taimako kadan da su ne da wayo kadan da Allah ya bashi zai yi gana forward sai shi ka fi education da kawo muna yau alhamdulillah akwai abinci cikin kasan da akwai ruwan sha akwai wuta ba forestry ba jobs da nana a dudan kwa kufa da yake cikin forest shi Allah ya sa ga ne shi da kuma bashi another 4 years yau wanda suke yau cikin dangane suna ce kamar wani akwai da speaker of parliament ba gaskiya ba ne speaker of parliament ni sai ga ni ne You say Daniel, Alban Bagbin, the right thing. When she was a IT Bagbin, so one of the school law will say, actually, come on, I think I'll go be the majority parliament, but the scary. I think I'll be the majority parliament. She can appoint ministers, she can appoint directors, she can buy the contracts, she can buy the IT, the Kamat, IT, Kasangana. It's like His Excellency Nana Udan Kofu Pado. He is the president of the Boy, the Allah Yagasa. Now the president of that, she is Nana Udan Kofu Pado. She is Akazabishi. She has a sway. Lawyer Alexander, you know, King Muli King Ghana. We are 4 years. Allah Yanda. We are 4 years. 4 years in the We are Allah Mustaka Mutiki. We support him. We have to keep government in an Abidjan of Padu. We are not a fine. 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 We are not a
Kasa da kanshi wadan da za su saya a cikin maka su ajiye ba ku a ni ba so wannan ga sai ga shi ke rike da shi ba so shi So I just want to say, so we can say that flag of party MPC. So do the amendment. So carry my MPC passport. Choose your majority. So I so can want party. We are party. Me and Sara, Amma, I was this statement. The name is one time parliament. But I was so no, we party. One time parliament. But some of them is some of the ones that 2 years ago. I need to remember.
I got this
one. Kana kanu kwati nyonyo sana matire kaza
metro wanasema
ya bo kwa
social welfare department
kaka samu ama ngone mtu huyo zema hizo zetu nani ndio wanani kila kanu ndana fama mapati
sabe pepe
gobia tashi zo wishi kitu pasi na kwa shiki so wani
makari
ngako budi kichi yake
ais bedu teso kama mu yele negotiation
so se mu mudia no mudia no wana meera chi mpp so se doctor no yo una fada yo mon nom de wosu de su ke ye yo
sama pe pe musi
ki sa ni ku ba ba sa pe ki
pa kola un to heo pe
sa pe pe
pa ko ko tum tum
na nen tu so so ni ta ura ri a pa ju ma sei ki pa ji na mona lobby musu
o we gana
ha ama ya sa ke
ya chi o mu nyina se be look say dia
che an sa mo ha din kai
da so
ma si si a de sa de
red alert
ni sa mo ha din kai na won na ya ji
ko so achi o
a sa mo ji ga ba su sai ko ko mi
si
ya ma ka wu ni
ko ko ya
sa Dana was good. And then I call Kabaka appointment. I can never get a
I'm not a man that I'm a city of Mobile. Doctor Ose Usubusu, a educationist,
Allah ba shi a kan shi ma yake mata insha Allah shi ya yi tabbaci ma. Shi kuma nan ne da shi wancan rai. Ni zo to bash shi ma yayi takwas ya din nan aku kwado. Sannan muna roƙa Allah kuma bawani Allah mara mai don duk jinki so. alaikum salam ungero kore da wai Allah musulmi zango kutashi zango kutashi kutashi ku aiki atema kama nanado da baumiya ni so government nan nanado government shi je gaba zango kuma develop zango muna develop ama muna nemo more development atashi a support government musamo development kuma localize. Assalamu alaikum.
Hello.
Assalamu alaikum. Yang kuri wane ni ya sunan ka?
Yang kuri wane ni ni malami daga
Kumasi askari mampo. Bismillah. Bismillah. Ibu pelele.
Yang kuri magana anda niki nang uri nanti kuna si ayah waktu ke anus kuna si uri mo mesti ya enti kuyusya kuyus
I was a little bit of a to ngode kore ngode jama bai Allah masu kallon mu kwa mun gudu waya kai ku tafi albarkacin bacin dukan 0240550899 yazo ku tafi albarkacin bacin ku zango saboda ku muke wannan program ku kawo ra'ayin ku advice ku da shawaran ku ku kawo insha Allah mu cika kuma wani wani zaka line. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kuri wane ne ya sunan ka?
Ya kare ta kuradi
ta kuradi yan ku ya sunan ka?
Ya kuradi kan da kuradi
to bismillah.
Hello.
Bismillah kai magana muna jin ka kada ka ji da kanka kai magana
da kiyane magana ne ku je mun gode muku kai mun gode muku kai gunshi ai ku go kai ku gani don kafa da kuma ku kai mai anci shi nan ku ko kai shi ko kai shi kan da kai ne don ni zan yi zango mun nan ba amma ku ku ni kuma mun yi da miki mun da su muke cikin na ya ga ba ba shi kiyan mu ta ku ta ku don shi mun fara da abin ya anti mun nan da ana kai shi ne ina ku kai shi sai amma mutanen da muna kai shi ne wa waya ku ne mu amma muna tuki da juna da mai mutum nan da jiya yanzu ba mu kawo ku wannan ku ce ni ba ko shi anti nan da kai da Allah Allah ka ce mun nan nan mutane na shi ko shi ne da ku ne shi ko shi ba mu amma babar da ku kai ina ku kai da ni da sauran kadan abin da ya faɗi to ni yan kan da kullum nan da nan da I'm going to go to the hospital.
Papa, we are for
money, product and services.
Nobody the MC, the DC is who buys the grassroots ones, the youth, the young ones, so that we can move this nation for the movement to the grassroots, and your government will grow and grow. So this and we another 1 minute. Then wrap program. This about produce and we say around 1 minute. This is another 30 seconds. Karapa, shame in channel. Allah, this is my 11. Wallahi ngo de kore kuma yanda muke fadiwa zango bar mu tashi mara ma MP baya isa na da wanga dama ngo da idan mu His Excellency Nanadu Dankwa Akufo-Addo, Dr. Mahmoud Bawumia, the IGS Samira, the Excellency Rebecca Akufo-Addo, Bayan shi na Georgia Yakubu J, Office of the Vice President, Sannan Abdul Aziz Haruna Kuta, National Minister of Nature, Alhaji Adam Sabo, Alhaji Yusuf Fofana, manyana kenan su suka koyo mana wanga har muka kai inda muke. Ubangiji Allah ya kiyaye su. Muna roƙon Nanadu Tuna da su, su kuma su samu wani wuri su shiga, ito mu samu ci gaba cikin gwamnati. Ban manta da kolar sinanan nasarar duka baki daya, wadda ya jama daga su shiga, mun gode wa kwarai da su gode kwarai da safa an ganga lokaci zai ba mu dama mu tsaya ni ne naku abokan mama kina am bugwan kina ji na ina gaisuwa am hikima ke da biyan ki biji ba sun da Allah ya raya Allah aji ku lafiya Allah biya bukata nan da mu ga tsaya ni ne naku abokan gobe 6 o'clock to 7 o'clock. Kun samu mai repeat the same program da next two. Nan ga mu ga tsaya ni ne naku Abu Karim. Ai kwana lafiya. Wa salamu alaikum. Kun mai dubiya ke kase kidney ko mai dubiya. Ki sai ma ta fara. Ana da mu da akam e tru. Doctor Ibrahim Kana eh Victor. Doctor Victor Nana Dankwa. Sprinters Road or Coca-Cola Runabout. Obey Fidelity. Fidelity.
It is real.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.